Hukumar 'yan sandan jihar Plateau ta sha alwashin gurfanar da mutane 19 da take bincike kan kisan tsohon daraktan gudanarwa a helkwatar rundunar sojan Najeriya Janar Idris Alkali mai ritaya a gaban kotu. Da yake faredin waɗanda aka kama wa manema labarai, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau Matias Tiotes ya ce 13 daga cikin mutanen ana zargin su ne da laifuka da suka hada da hannu dumu-dumu wajen kisan janar din, yayin da wasu su sun gani ko sun ji abin da ya faru amma suka ki kai rahoto wa jami'an tsaro. Jami'in 'yan sandan ya ce 6 daga cikin su kuwa da suka hada da sarakunan gargajiyan yankin guda biyu sun kawo kansu ne ofishin 'yan sandan bayan an bayyana su a matsayin waɗanda ake nema ruwa a Jallo, yayin da yake suna kan neman wasu mutane biyu da su ma suke da hannu wajen kisan janar din.
Suspects will be charged to court as soon as possible.
Yace za a gurfanar da waɗanda ake zargin a gaban kotu nan ba da jimawa ba. Da manema labarai suka nemi sanin ko me yasa ba a nuna musu gawar marigayin yayin da jami'an tsaro suka ce sun same shi ba, sai yace
the community was involved actively when we were at the peak and they saw whatever happened and the press was also there.
Yace al'ummar yankin suna tare da mu lokacin da muke wurin rami kuma sun ga duk abin da ya faru, haka 'yan jaridu ma suna wurin. Kan batun koya za a tabbatar gawar da aka dinne na janar alkali ne, sai jami'an 'yan sandan yace
our experts came and took sample of what we've got. And that is why the authoritatively informed you that scientific investigation is still ongoing.
Yace ana kan bincike, kwararru sun zo sun dauki samfurin abinda muka samu. Shi yasa nake gaya muku cewa ana kan binciken kimiyya. Lauya mai magana da yawun al'ummar yankin da aka samu gawar janar din, Barrister Godfrey Matthew, yace sun gamsu da matakin da hukumar 'yan sanda ta dauka na gurfanar da waɗanda ake zargin a kotu.
Ya ce mana sauki, domin abinda muna sauki na kotu ta dau mataki ta bincika. Sune sun kashe marigayi jinar alkali Idris. Kotun za ta yi tabbata da cewa ko sune sun tona kabarin nan ko kuma sune sun sa kashe shi. Yanzu muka gama magana da wani dan anguwa da suka je suka samu jikin, sun je suka kira mai anguwa ta jama'a shi to shi bai gan jikin da sun samu ba, ya ga suna cewa wani abu ne ba wai a gan jikin mutum ba ya ce tun da abinda sun je sun samu kenan. Allah ba su sa na yi farin cikin da za su shi za su kai su kotu. Allah sa mu ga kotu. Allah ba mu ne gaskiya nasara.
Tuni dai aka binne gawar janar Idris alkali mai ritaya a Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.